الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiyata tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne go mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddar haduwar mu a wannan yammaci na ranar talata 4 ga watan Rajab hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1442 wanda ya dace ma shanawa 16 ga watan biyu shekara ta 2021 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Fadlul Islam na Sheikhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata na'am
malam kin ya yi sallah kamar da kace alhali kuma abu sallah kan shi da sallah shi ko ciki ya cika ba wasu kuma ko
kuma gaban liman ya shiga ko
a sai ka samu ko da wuya
shi abinda muke so mu gane daidaita sahu wajibi ne an gane ko karkasa sahu haramun ne don haka idan sahu na farko ya cika to akan tsira na biyu amma matukar na farko bai cika ba to baya dacewa wasu su zo su tsira sahu wanda yake na biyu shi sahu na farko in ya fito har izuwa wajen masallaci to ba laifi bane ba a sadar da shi wannan baya cikin laifi kamar misali cikin masallaci ya cika kofar shiga masallaci sai ta yi daidai da sahu na farko kamar yadda masallatai masallaci yana da kofofi da dama to ba laifi bane ba wannan sahu ya zarci amma haka misali mutum ya koma wani bangare ya je ya tsira sahu to wannan baya dacewa matukar sahu na farko bai cika ba sannan na biyu sannan na uku haka ake jira shi kamar yadda umarni ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake yi game da daidaita sahu na'am to a takaice idan limami ya ce sami Allahu liman hamidahu kai mamu kana da fuska biyu zaka iya hadawa kace sami Allahu liman hamidahu rabbana wa lakal hamdu kamar yanda shi malimi yake hadawa kuma sannan kana da damar in yace sami Allahu liman hamidahu kai kace rabbana wa lakal hamdu an gane ko malaman malikiya sune suka tafi akan cewa limami iya abinda zai fada sami Allahu liman hamidahu ba zai ce rabbana wa lakal hamdu suka ce shi ko mamu iya abinda zai fada rabbana wa lakal hamdu ba zai ce sami Allahu liman hamidahu suka ce an kasa an raba kowa an bashi kasan shi a karkashin fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne yake cewa idza qala li imam sami Allahu liman hamidahu fa qulu rabbana wa lakal hamdu hadisi ne sahihi manzon Allah yace idan limami yace sami Allahu liman hamidahu ko mamu ku ce rabbana wa lakal hamdu to sai dai wannan hadisi babu dalilin da ke hana limami ya hada tsakanin sami Allahu liman hamidahu rabbana wa lakal hamdu kuma mu kamar yadda an samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a matsayin shi na limami idan yace sami Allahu liman hamidahu sai yace rabbana wa lakal hamd to kai ma mu kana da halaccin fadar haka darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala wato mun gama baban da ke bayani game da wajibcin mumini ya wadatu game da bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sau da kafa ma'ana biyayya ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta wadace shi game da duk wani kamakale shine yace babu wujubi listigina'i bi mutaba'atihi sallallahu alaihi wasallama an kulli ma siwa wato wajibcin mutun ya wadatu game da bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sau da kafa an kulli ma siwa gabarin duk abin da ya wadace shi ma'ana duk abin da ya shafi kama-kama ne hayaniya ce ba ta farkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bane to mumini ya watsar da shi shine malai yazo mana da fadar Allah subhanahu wataala dake cikin suratul nahl wa nazzalna alayka alkitaba tibyana likulli shay'in wa hudan wa rahmatan wa bushra lil muslimin ubangiji ta'ala yake cewa tabbas mu ne muka saukar maka da wannan littafi tibyana likulli shay'in domin bayani game da duk abinda wato bayi suke bukata ga abin da ya shafi lamarin addinin su ko na rayuwa kaba kenan wannan nasi ne wanda yake tabbatar mana duk wani abin da muke da bukata wanda zamu gyara addinin mu ko mu gyara rayuwar mu ta duniya to ubangiji subhanahu wataala bai bar mu ba kara zube face ya mana bayani mai gamsarwa a cikin wannan littafi da ya saukar mana shine alqur'ani bayani ya gabata ba yadda za a yi ka fahimci alqur'ani sai ka koma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin ita take bayyanar da abinda shi alqur'ani ya kunsa kamar yadda karin bayani insha Allah zai zo a darasin mu na yau sai ya ce wa hudan kuma shi wannan alqur'ani mun saukar da shi dan shiryar da bayi zuwa tafarki wanda yake mai kekke wa bushra lil muslimin kuma mun saukar da shi dan bada albishir ga masu me kauya da ji da bi zuwa gare ni cewa makomar su ita ce aljanna to dan haka wannan aya tana tabbatar mana wajibi ne mumini ya wadatu da alqur'ani da sunna domin duk abin da yake bukata bangaren addini ko bangaren rayuwa to alqur'ani da sunna sun wadace mu ba ma bukatar fadar kowa ko kuma kasancewar wasu abubuwa na kama-kama can daban fada ta wani sai dai in fadar za ta bayyana mana menene alqur'ani ya kunsa menene sunnar ta kunsa amma haka wani yazo da magana ta shi wanda ta yi hannun riga da abin da yake cikin alqur'ani da abin da yake cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to dole a watsar masa da kayan shi a wadatu da alqur'ani da sunna sannan malai yazo da hadisin da al-Imam an-Nasa'i da ma wasu daga cikin malaman hadisi suka rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga wata takarda ta littafin at-taura a hannun Umar Allah ya kara masa yadda Umar yana jin dadi domin abinda yake karantawar ya dace ma abinda ke cikin alqur'ani manzon Allah sai yake cewa a mutahawwiquna ibn al-Khattab yace yanzu ya kai dan khabbab yace ko yanzu masu fada-fada ne masu dimuwa ne lafazin a mutahawwiquna karmu manta bayani ya gabata an ciro shi ne daga at-tahawwuk at-tahawwuk bi ma'ana at-tahayyur dimuwa kenan shine yanzu manzo Allah yace yanzu ya kai dan khabbab yanzu ko yanzu masu dimuwa ne ku ringa fada-fada kuna wawure manzo Allah yace laqad ji'tukum bihaba yudha'a naqiya manzo Allah yace wannan tafarki wannan hanya manzo Allah yace wallahi tabbas nazo muku da ita tana farakal sarkakakka babu wani datti babu wani hazahazo babu wani duhu-duhu a kanta musulunci abu ne wanda yake a bayyane a tace manzo Allah sai yace masa law kana Musa hayyan wattaba'tumuhu wataraktumuni balantu yace wallahi inda a ce annabi Musa alaihi salam annabin da Allah ya bashi wannan littafi na at-taura kaddar cewa yau yana raye wata ba'atumuhu kuka bi shi wata ratumuni kuka barni manzon Allah yace qalaltum yace wallahi tabbas kun bace ka kaddar cewa yau annabi Musa yana raye wasu su bi annabi Musa su kibin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to sunan su batacce dan haka bayani ya gabata duk wani annabi da duk wani manzo idan Allah zai turo shi sai ya karbi alkawali a gunsa cewa in har zamanin sa ya taradda zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cewa zai zama dan rakiya sannan a turo shi kamar yadda Allah yake faɗa mana mai girma da daukaka a cikin suratu Ali Imran wa idza akhadha Allahu mithaqan nabiyina lama ataitukum min kitabin wa hikma thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum latu'minunna bihi wa latansurunna qala aqrartum wa akhadhtum ala dhalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum min ash-shahidin wannan aya tana tabbatar mana alkawari ne na Allah ga duk wani annabi da duk wani manzo cewa in zamanin sa ya tarar da zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi ma dole ya aje ya zama dan rakiya don haka annabi Musa annabi Isa alaihi salam zai dawo a ƙarshen duniya wanda dawowar shi alama ce daga cikin alamomin alkiyama idan ya dawo da shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama annabi Isa zai yi hukunci to shine anan kenan anan ka kaddara cewa masu yin addinin nasaranci duk da cewa annabi Isa ba da nasaranci ba yazo koda kasancewar yadda annabi Isa yazo da wannan addini ba dadi ba ragi ba canza wani abu suka bauta ma Allah suka mutu a haka wallahi tallahi makomar su ita ce wuta wanda aya ta gabata wa man yabtagi ghayral islami dinan falan yuqbala minhum wa huwa fil akhirati min al-khasirin dan haka anan yace inda a ce annabi Musa yau yana raye manzon Allah yace wattaba'tumuhu kuka bi annabi Musa wataraktumuni kuka barni manzon Allah yace qalaltum yace wallahi tabbas kun bace a wata riwaya manzon Allah yace law kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai yace wallahi kaddara cewa inda annabi Musa a yau yana raye ma wasi'ahu ba yanda zai yi illa tibai face bina dole shi ma ya zama dan rakiya Umar Allah ya kara masa yadda da ya ji haka sai yake cewa raditu billahi rabba na yadda da Allah a matsayin ubangiji na ne mahalicci na mamallaki na abun bauta ta daya daya wa bil islami dina kuma na yadda da musulunci shine a matsayin addinin da ubangiji na ya shar'anta mu wa bi muhammadin nabiyya yace kuma na yadda da annabi muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam a matsayin annabi ne manzo ne wanda Allah ya turo mana wannan hadisi hadisi ne kyakkyawa kamar yadda Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa ya kyautata danganan shi a cikin littafin Sa'irwaul Ghalil to dan haka mas'alar da muke so mu fadakar da kawunan mu anan shine abin da ya shafi wato karanta littattafan da suka gabaci alqur'ani a taura da injila malamai sun yi bayani akan wannan mas'ala suna da maganganu guda biyu fada ta farko wasu daga cikin malamai suka ce haramun ne mutum a yau ya dauki littafin at-taura ko littafin injil ko kuma zabura da sunan cewa ya leka ya fa'idanci wani abu na ilimi ya karanta wannan mafi yawan malamai magabata sun tafi akan cewa haramun ne wanda kuma dalilin su shine wannan hadisi ka dau wani littafi na injila ko at-taura ko zabura kace zaka ringa nazari a ciki suka ce kwata kwata haramun ne fada ta biyu suma wasu daga cikin magabata suka ce haramun ne amma haramcin wato ba haramci bane ba wanda yake sakekke gaman me cewa ga kowa haramun ne suka ce malamai waɗanda aka amince da su waɗanda diddigen su ya tabbata wato a fage wanda yake na ilimi ba laifi sukan iya daukar littafin at-taura ko injil ko zabura wato su karanta su ga abin da yake ciki domin su bata duk abin da yahudawa da ƴan mushan wato suke da'awa kenan domin a maida musu martani a kure su a kai su bango an gane ko kenan duk malamin da yake da ilimi na addini wanda yayi zurfi a cikin ilimi kuma amintacce wanda an amince da ilimin sa to ba laifi bane ba irin waɗannan littattafai ya ringa nazarin waɗannan littattafai domin ya samu hujjojin da zai kai yahudawa da ƴan mushan bango dan haka wannan fada kuma ita ce fadar da mafi yawan malamai wato suka tabbata akan ta don haka Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Allah ya ji kansa yana da littafi na musamman mai suna Al-Jawabus Sahihi liman baddala dinal masihi sunan littafin Al-Jawabus Sahihu liman baddala dinal masihi an gane ku wato amsa ingantacciya ga wanda ya canza addinin Annabi Isa sunan littafin a takaice wanda a cikin littafin yakan ciro maganganu da dama daga cikin at-taura da injila haka almajirinsa Ibn al-Qayyim Allah ya ji kansa shi ma ya wallafa littafi ya sanya masa suna Hidayatul Hayara fi ajwibatil yahudi wan nasara Hidayatul Hayara shiryar da dimotattu fi ajwibatil yahudi wan nasara game da amsoshi na yahudawa da ƴan musha to shi ma a cikin wannan littafin yakan ciro maganganu da dama daga cikin at-taura da injil haka al-imam al-qurtubi shi ma yana da littafi akan haka to dan haka dai a takaice sai mu gane cewa irin wannan littafi da ake injil wanda ake kiran shi miskin kiran shi da suke raba shi ayo wanda ƴan mushan suke raba shi bible to ba kowa ba haka kawai daga an baka ka zo kana karantawa yanzu ka bar su da addininka amma in malami ne wanda yake amintacce wanda yana da zurfi a cikin ilimi to ba laifi bane shi ya karanta wannan littafi shi ma fa ba dan ya karanta ba haka kawai jin dadi a ya karanta domin ya samu makama da wasu hujjoji yanda ko munazara ko muqabala ta kama tsakanin shi da wanda yake kirista ko ba yahudi kenan yana da hujjojin da zai iya kure shi za mu tashi babi na gaba قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء في الخروج عن دعوة الإسلام وقوله تعالى هو سماكم المسلمين من قول وفي هذا عن الحارث الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال آمركم بخمس الله أمرني بهن السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة فإنه من خالف الجماعة كيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من قنوته إلا أن يرجع ومن دعا بدعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم فقال رجل يا رسول الله وإن صلى وصام قال وإن صلى وصام فدعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله رواه أحمد والترمذي وقال حديث صحيح وفي الصحيح من فارق الجماعة كيد شبر فمات فميتته جاهلية وفيه أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم وقال أبو العباس كل ما خرج عن دعوى الإسلام والقرآن من نسب أو بلد أو جنس أو مذهب أو طريقة فهو من عزاء الجاهلية بل لما اختصم مهاجري وأنصاري فقال المهاجري فقال المهاجرين يا للمهاجرين وقال الأنصاري يا للأنصار فقال صلى الله عليه وسلم أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم وغضب لذلك غضبا شديدا malam Allah ya ji kansa na fada wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga Allah subhanahu wa ta'ala da manzansa game da mutun ya fita daga cikin da'awar musulunci an gane ko ya rada ma kansa wata wani suna can daban ko wani lakabi can daban ya fita daga cikin da'awa ta musulunci wannan babi da malam yayi yana nihi ya bayyana mana sababin abin da ya kawo baraka a cikin al'umma ta musulmi da rashin haɗin kai yadda ya addabi jama'a ta musulmi a yau wanda galibin abin da ya kawo baraka da rashin haɗin kai a cikin jama'a ta musulmi galibi kawai wasu sunaye ne da wasu lakabba da wasu suke ma kansu wanda kuma in ma ya kasance sababin ta'assubanci zuwa gari an gane ko rukon kankamo mutun ya ringa ta'assubanci zuwa garin su kawai shi garin su shine gari garin kowa ba gari bane ba ko kuma wata kabila mutun ya ringa ta'assubanci zuwa kabilar shi ya ringa nuna cewa kabilar shi ita ce kabila duk wata kabila kuma bayan tashi ba kabila bace ba ko kuma duk wata kabila kawai bata kai tashi ba ko kuma wani mutum da za a ringa ta'assubanci zuwa gare shi kawai mun sai abinda wani ya ci duk abinda ba wani ya faɗa ba kawai ba daidai bane ba ko kuma ta'assubanci zuwa wata jama'a kamar misali wata jama'a wadda ta yi gungu kawai mun sai jama'a kaza in ba ita ba kawai komai banza ne to waɗannan sunaye da waɗannan lakabba galibi su ne waɗanda suka haifar da baraka tsakanin jama'a ta musulmi da rashin haɗin kai wanda kasancewar Ubangiji ta'ala ya hanimu game da shi ne rarrabuwa a cikin wannan addini ma'ana kada mu rarraba wannan ya kaɗi gabansa shi ma wannan ya kaɗi gabansa kowa ya zamanto yana da awar kansa kaɗai to musulunci ya haramta mana haka kamar yadda Ubangiji ta'ala yake faɗa innal ladhina farraqu dinahum wa kanu shi'a ko kuma kafin wannan aya Ubangiji ta'ala na faɗa wa atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu ku yi ruku da igiyar Allah gaba ɗayanku igiyar Allah shine alqur'ani da sunna wa la tafarraqu Ubangiji ta'ala yace kada ku rarraba wala tafarraqu kaga wannan kai tsaye hani ne daga Allah subhanahu wata'ala ga mu'minai cewa kada mu rarraba dan haka duk abinda zai zame mana sababin rabuwa to wannan haramu ne baya halatta duk abinda zai raba kan jama'a ta musulmi to haramu ne dan haka su kuma makiyan Allah a kullun abinda suke fama yaya za a yi su raba kanku duk abinda za su shigo to da shi to fama suke yaya za a yi su raba kan jama'a wanda su suna da wata ka'ida ta su wai in har kana so ka shugabanci jama'a to sai ka raba kansu sai ka watsa su wannan ka zo ka watsa su wannan ka zo ka watsa su wannan ka zo ka watsa su to ta haka sai ka shugabanci jama'a amma in ka bar su kansu ya hadu bayan da za a yi ka jagorance su haka suke da wannan ka'ida to kaga anan mutane suna da wallahi suna kan babban hadari akwai waɗanda kullun a rayuwarsu a cikin jama'a ta musulmi saboda kawai wani tarkaci na duniya su tunanin su yaya za a yi a raba kan jama'a a haddasa kiyayya da gaba in dai aka ce akwai rabuwa to akwai gaba da kiyayya wasu kawai suna cikin daki iya tunanin su iya aikin su ya kamata in muka yi abu kaza zamu raba kansu in muka yi abu kaza zamu raba kansu to Allah ya ce ma mu'minai kada su rarraba kai ka zo kuma fama kake sai ka raba su kaga anan ka zama makiyin Allah Ubangiji ta'ala da ya shar'anta wannan addini dan hada kan jama'a bayan sa to kai kuma ka zama shaytani kullun famar ka ya za a yi ka raba kan jama'a. To dan haka wannan babban hadari ne wanda ya kamata musulmi ya yi hattara. Duk abin da ya kasance akwai raba kan jama'a, to ya zama wajibi mutum ya nisance shi. Domin hani Allah ya ce ayi wala tafarraqu, yace kada ku rarraba. Kuma ya faɗa mana a can cikin suratul an'am, innal ladhina farraqu dinahum wa kanu shiya allasta minhum fi shay. Ubangiji ta'ala ya ce lalle waɗanda suka karkasa addininsu ƙungiya-ƙungiya, suka kaɗi gabansu, wa kanu shiya, a suka zamanto ƙungiya-ƙungiya, Ubangiji ta'ala ya ce lasta minhum fi shay, wato baka cikin wani abu daga game da su, ma'ana baka tare da su a cikin duk wata tada daga cikin tadodinsu, baka ciki. To dan haka kasancewar shine anan malam yayi wannan babi, sai yake cewa wa qaulihi ta'ala, wato da fadar da bayani game da fadar Ubangiji mai girma da daukaka dake cikin suratul hajj, huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadha, wanda farkon ayar shine Ubangiji ta'ala ke fada wajahidu fillahi haqqa jihadi wajtabaku wama ja'ala alaykum fid din min haraj millata abikum ibrahim huwa sammakumul muslimina min qabl wa fi hadha huwa sammakumul muslimina min qabl wa fi hadha liyakuna ar-rasulu shahidan alaykum wa takunu shuhada'a 'alan nas al-aya. Ubangiji ta'ala ya ce wajahidu fillahi haqqa jihadi, wato ku jihadi domin ɗaukaka addinin Allah, matuƙar jihadi, ma'ana ku bada iya ƙoƙarinku da rayukanku da dukiyoyinku akan ɗaukaka kalimar Allah. Sai ya ce huwajita baku, Ubangijinku shi ne ya zaɓe ku, ya fifita ku, ya ɗaukaka darajarku akan duk al'ummun da suka gabace ku, domin duk al'ummun da Allah ya yi tun farkon duniya har izuwa ƙarshenta, babu al'umma wadda take da daraja da ɗaukaka da matsayi da ƙima da martaba a gun Allah subhanahu wa ta'ala sama da al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Don haka Allah ya ambace mu cewa mu ne fiyayyen al'umma, kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Haka ya faɗa wa kazalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida. To shine anan yace huwajtabaku, Ubangijinku shine ya zabe ku. Sai yace wa ma ja'ala 'alaykum fid din min haraj, Ubangiji ta'ala bai sanya muku wani kunci a cikin wannan addini. Duk abin da Allah ya shar'anta mana a cikin wannan addini, Allah bai sanya mana kunci ba. Duk abin da Allah ya shar'anta mana iyawar mu ne. In kaga an ce maka ga wani abu akwai kunci a kan shi, to inda za ka bincika, to ba ya da alaka da karantarwar addini. Shine ya ce wa ma ja'ala 'alaykum fid din min haraj, Ubangijinku bai sanya muku wani kunci a cikin wannan addini. Yanzu misali Allah ya shar'anta mana azumtar wata na Ramadan, cewa wajibi ne mumini idan ya halarci tsayawar wata na Ramadan dole ya azumce shi. Faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu, ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba 'alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. To Ubangiji ta'ala sai ya ce faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra, Ramadan ya kama, Allah ya kaddara baka da lafiya, to Allah bai sanya maka kunci da takurawa cewa ala dole kana cikin rashin lafiya sai kai azumi. Allah ya maka rangwama ka aje azumi kai jiya, in azumi ya wuce sai ka lissafa iya adadin kwanukan da ka sha karama, ko kuma kana kan halin bulaguro azumi ya kama, to anan Allah ya maka rangwame ka aje azumin, bayan wucewar azumin ka kirga iya adadin kwanukan da ka sha karama. Inda Allah ya so kuntatawa da mu, da sai ya wajabta mana cewa ko mun rashin lafiyar da muke ciki dole sai mun yi azumi, duk bulaguran da muke ciki dole sai mun yi azumi. To amma da yake Ubangijinmu sauki yake nufi da mu, baya nufin tsanani da mu, sai ya rangwamta mana kamar yadda yake fada yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra wa li tukmilu al-idda wa li tukabbiru Allaha ala ma hadakum wa la allakum tashkurun. To haka Ubangiji ta'ala ya mana rangwame cewa in lokacin sallah yayi ba mu da ruwan da zamu yi tsarki mu shafi kasa fuskar kasa mu yi temama mai sallah. Shine yace fatayiwa da yake cewa wa in kuntum junuban fadhharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min al-ga'idi aw lamastumun nisaa falam tajibu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu bi wujuhikum wa aydikum min. To shi anan wato Ubangiji ta'ala ce wa ma ja'ala alaykum fi dini min haraj, Ubangijin ku bai sanya muku wani kunci a cikin wannan addini. Sai yace millata abikum ibrahim, ku bi tafarkin babanku ibrahim. Lafazin milla anan mansubun ne alal igra, ma'ana ku lazumci tafarkin babanku ibrahim, ko kuma ka kaddara fi'ilin ay ittabi'u millata abikum ibrahim, ku bi tafarkin babanku ibrahim alayhi salam. Shine kadaita Allah da ibada. Sai yace huwa sammakumul muslimina, Ubangijin ku shine ya ambace ku muslimi min qablu, tun gabanin haka kafin wannan alqur'ani Allah ya ambace mu da cewa sunan mu muslimi. Wa fi hadha, haka a cikin wannan alqur'ani da wannan suna Allah ya kiraye mu da shi ya ambace mu. Sai yace li yakuna rasulun shahidan alaykum, dan manzon Allah ya zamanto shine mai kafa shaida akan ku a gobe kiyama. Wata kunu shuhada a alan nas, ko kuma ku zamanto ku ne shaido akan sauran jama'a. Manzon Allah shine zai yi shaida akan mu cewa ya isar mana da sakon Ubangijinsa a ranar kiyama. Mu kuma mu ne zamu zame ma duk wasu annabawan Allah da duk wasu manzanni da Allah ya turo zuwa al'ummu, mu za mu zama shaida akan cewa annabawan Allah da manzanni sun isar ma mutanen su sako. Kamar yadda yace wa kazalika ja'alnakum ummatan wasatan li takunu shuhada 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida. Haka yace wa yawma nab'athu fi kulli ummatin shahidan 'alayhim min anfusihim waji'ina bika shahidan 'ala ha'ula. To shi anan yace li takunu shuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida, ko kuma da yace wa fi hadha li yakuna ar-rasulu shahidan 'alaykum wa takunu shuhada'a 'alan nas, dan manzon Allah ya zamanto mai shaida akan ku, ku kuma ku zamanto masu shaida wato akan sauran jama'a. To dan haka wannan aya tana tabbatar mana cewa sunan da Allah ya rada mana mu jama'a ta musulmi, cewa sunan mu musulmi. An gane ko? A duk inda muke a kowane zamani sunan mu musulmi. Wannan shine sunan da Allah subhanahu wata'ala ya rada mana kuma ya yarda da wannan suna. Dan haka wannan suna shine yafi kowane suna daraja, yafi kowane suna matsayi ga dan adam gabawa. A ce maka musulmi, to babu wani suna da za a kiraye ka sama da shi, saboda wanda ya rada maka wannan suna shine mahaliccinka, Ubangijinka shine ya rada maka wannan suna. Dan haka kenan anan bai dace ba ya zamanto mutun ya fita daga abinda Allah ya yarda da shi, ya amince masa, ya rada masa wannan suna. An gane ko? Sunanka musulmi. Wani kan iya cewa ni ahlu sunna ne, kwarai da gaske, saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine ya ambaci wannan al'umma tashi mabiyan shi wanda suke na hakika cewa su ne ahlu sunna. In aka ce ahlu sunna ay atba'us sunna, mabiyan sunna, sunnar wa ita ce sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. A hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake ba mu labarin cewa Yahudawa sun kasu kashi 71 manzon Allah ya ce kashi 70 daga cikin su gaba ɗayan su ƴan wuta ne a ranar kiyama sai kashi ɗaya ɗaya. Yace ƴan mushan sun kasu kashi 72. Manzon Allah ya ce kashi 71 daga cikin su gaba ɗayan su ƴan wuta ne a ranar kiyama sai kashi ɗaya. Yace wannan al'umma tawa manzon Allah ya ce da sannan zata karkasu kashi 73. Manzon Allah ya ce kashi 72 daga cikin su gaba ɗayan su ƴan wuta ne a ranar kiyama sai kashi ɗaya. Sahabbai suka zaburo suka ce man hiya ya rasulullah, suwa ne ne? Manzon Allah sai ya ce hiya da jama'a, su ne jama'a. Me ake nihi jama'a? Su ne waɗanda suka haɗu akan bin alkur'ani da sunna, su ne ake kiransu alfirqatun najiya. An gane alfirqatun najiya, jama'a wadda za ta tsira a gobe kiyama. Kuma su ne ake kiransu at-ta'ifatul mansura, jama'a wadda take abin taimakawa, abin agazawa daga gun Allah subhanahu wa ta'ala. To don haka in aka ce ahlus sunna wani jama'a mabiyan tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, ma'abuta haduwa akan alqur'ani da sunna, to don haka shi wannan lakabin ba laifi bane ba. Ka danganta kanka izuwa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. An gane ko? Don haka kenan a hakikanin kai kana musulmi ne kenan, wanda yake kuma mai kokarin dabbaka musuluncin kenan kamar yadda yake, shine bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. To amma na mutum ya danganta kansa izuwa wani can daban, ko wata jama'a daban, ko wata hanya ta daban, kuma bayan wannan tafarki na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, wannan haramu ne, hanya ce ta fata. To shine anan wato Ubangiji ta'ala yace huwa sammakumul muslimina, kenan sai ka ce ni musulmi ne ahlus sunna, ma'ana ni kokarin bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Shine madan sai ya zo mana da hadisin Al-Harith Al-Ash'ari, Allah ya kara masa yadda, ke faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace da mu amurukum bi khamsin, Allahu amarani bihinna. Manzon Allah yace amurukum bi khamsin, wato ina umarninku wato da wasu abubuwa biyar. Wanda wannan hadisi ne wanda yake mai girman gaske, domin yana daga cikin jawami'ul kalim, wanda hadisin ya kunshi duk wasu abubuwa da muke bukata a rayuwar mu ta addini, ko a abin da ya shafi rayuwar mu ta duniya. Duk abin da zai gyara halayen mu a dabi'ar mu a rayuwar mu ta duniya ko addinin mu, to wannan hadisi ya kunsa. Shine anan a dunkule manzon Allah yace amurukum bi khamsi, ina umarninku da wasu abubuwa biyar. Sai yace Allahu amarani bihinna, Ubangiji na shine ya umarce ni game da su. Wanda wannan yana nuna mana waɗannan abubuwa biyar da Allah subhanahu wa ta'ala ya umarci manzansa, abubuwa ne waɗanda suke manya daga cikin duk abubuwan da Allah yake umurtar bayansa. Abubuwa ne aka tankade, aka rauraye, aka zakulo su guda biyar, aka umarci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da shi. Kuma shi ko yace ina umarninku da su, sai yace Allahu amarani bihinna, Ubangiji na shine ya umarci ni da su. Wanda a karkashin wannan kalma da yace Allahu amarani bihinna, Ubangiji na shine ya umarci ni da su, wannan yana nuna mana duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi umarni yace mu yi, ko yace mu bari, to wannan isar da sako ne yake mana a madadin Ubangijinsa. An gane ko? Ba a karan kanshi bane ba yake ce ma jama'a ku yi kaza ko ku bar kaza, a'a, sako ne ake dora masa cewa ya isar ma jama'a ya ce su yi kaza ko su bar kaza, halin da umarnin daga Allah subhanahu wa ta'ala ne yake. Domin ita sunna wato al'uwar alqur'ani ce, ko kuma mu ce tafi suke da alqur'ani ɗaya suke, kamar yadda alqur'ani wahayi ne daga gun Allah subhanahu wa ta'ala, haka ita ma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wahayi ce. Sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ita ke bayyana abinda alqur'ani ya kunsa da bayani ɗaya bayan ɗaya game da hukuncen duk abinda Allah ya sharanta mana alqur'ani. Kamar yadda wani daga cikin magabata shine Hassan ibn Atiyya, Allah ya ji kansa, yake cewa kana Jibrilu alaihi salamu yanzilu ala nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama bis sunna kama wato kana Jibrilu alaihi salam yake cewa yanzilu ala nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama bis sunna kama yunzilu alqur'ana alaihi. Wato Jibrilu alaihi salam yakan sauka da sunna ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yadda yake saukar masa da alqur'ani. Dan haka kamar yadda bayani ya gabata, ayoyi na alqur'ani inda Allah ya yi adafin hikima akan sunna, al-Imam Shafi'i Allah ya ji kansa yake faɗa cewa naji daga malaman da na yarda da su, na amince musu cewa abinda Allah yake nihi da al-hikima ita ce sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wanda wurin ya wuce a lissafa ya kai 5 ko 6 na daga cikin su fadar Ubangiji subhanahu wa ta'ala, rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhum alkitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim, a cikin suratul baqara. Haka kuma ya faɗa kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukum alkitaba wal hikma wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Wannan ma aya tana cikin suratul baqara. Haka a cikin suratul baqara, wadhkuru ni'matallahi alaikum wa ma anzala alaikum min alkitabi wal hikmati ya'izukum bi. Haka a cikin suratul nisa, wa anzala Allahu alaikal kitaba wal hikma wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alayka 'azima. Wuri na 5 cikin suratul ahzab, fadar Ubangiji subhanahu wa ta'ala, wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayati Allahi wal hikma inna Allaha kana latifan khabira. Wuri wanda yake na 6, huwal ladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Akwai wuri na 7 mun tsallake shi cikin suratu Ali Imran, laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. To dukkan waɗannan ayoyi Ubangiji ta'ala ya yi adafin hikima akan alkitab. Dan haka al-Imam Shafi'i yace naji daga malaman da na yarda da su, na amince musu abinda Allah yake nihi da hikima, wato ita ce sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kaga in ka dauki ayar da take cikin suratul nisa, ya faɗa wa anzalallahu alaikal kitaba wal hikmata, ubangijinka shine ya saukar maka wannan littafi kuma shine ya saukar maka da wannan hikima, kenan ita ce sunna. Dan haka shi wannan Hassan ibn Atiyya yace Jibrilu alaihi salam yin shi ke sauka da sunna ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yadda yake saukar masa da alqur'ani. Kuma haka hadisi sahihi, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa ala wa inni utitul qur'ana wa mislahu ma'ahu. Manzon Allah yace ku saurara, yace an bani alqur'ani da kwatancin sa tare da shi, an bani alqur'ani sai yace wa mislahu ma'ahu da kwatancin sa tare da shi. Menene kwatancin alqur'ani? Ita ce sunna. Wannan hadisi ne sahihi kamar yadda yana cikin musnad na al-Imam Ahmad. Kuma haka a hadisi sahihi, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kada na samu ɗayan ku yayi kishingide ya harɗe akan kujerar sa, wani abu ya zo masa daga cikin abinda nayi umarni ko abinda nayi hani, yace da Allah ku shafa mana lafiya, ku rabu da mu, abinda muka samu a cikin alqur'ani ya wadace mu. Manzo Allah yace ala ku saurara, wa inna ma harrama rasulullahi sallallahu alaihi wasallama mislu ma harrama Allah. Kusan da cewa duk abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya haramta daidai yake da abinda alqur'ani ya haramta, abinda Allah ya haramta. Dan haka dai a takeicen takeicewa Allah ya ajiye mana ka'ida, wama atakumur rasulu fakuzuhu, duk abinda manzon Allah ya baku ku karba, wama nahakum anhu fantahu, duk abinda manzon Allah ya hane ku ku hanu. Dan haka can Allah ya faɗa a cikin suratul nisa, man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah, duk wanda ya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da'a, to tabbas ubangiji ta'ala ya ma da'a. To shine kaga anan yace amurukum bi khamsin, ina umarninku da wasu abubuwa biyar, sai yace Allahu amarani bihinna, ubangiji na shine ya umarce ni da su. Abu na farko da na biyu shine yace as-sami'u wa ta'a, kenan wannan adal badaliya, tunda kace yace amurukum bi khamsin, sai yace Allahu amarani bihinna. Bi khamsin kaga ai alba'u harfun ne min hurufin jar, khamsin kenan ismul majrur, kenan haka ce as-sami'u wa ta'a, kenan adal badaliya, ko kuma adal isti'nab sai kace as-sam'u wa ta'atu. Shine yace as-sam'u, wato abu na farko da nake umarnin ku da shi shine ji game da duk abinda aka faɗa muku, duk abinda aka faɗa muku to ku saurara, sauraro wanda yake na karba. Abu na biyu sai yace wa ta'a, wato da biyayya, duk abinda aka ce ku yi ku kwatanta, duk abinda aka hane ku ku hanu. An gane ko? Tare da cewa as-sam'u wa ta'a kamar matsayin abu ɗaya ne, to amma anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kowanne ya aje shi a matsayin zaman kanshi yake. Kenan abu na farko as-sam'u shine ji, ji wanda yake na karfa game da duk abinda aka faɗa mana. Na biyu sai ce wa ta'a, wato da biyayya, game da duk abinda aka ce mu yi mu kwatanta, duk abinda aka ce mu hanu to mu hanu. Shi ji da bi abubuwa ne biyu waɗanda suke wajibi ne akan dukkan musulmi, duk abinda aka faɗa masa ya saurara, sauraro wanda yake na karba, duk abinda aka umarce shi aka ce i kaza ko aka ce daina kaza to wajibi ne ya yi da'a. Wanda a ƙarƙashin ji da bi akwai wasu haƙuƙuwa uku. Haƙƙi na farko shine haƙƙin ubangijinka, domin shine ya umarce ka ya ce ka ji ka bi, tunda haƙƙi ne na ubangiji kaga ya zama wajibi a kanka. Tunda anan manzon Allah ce ya Allahu amarani bihinna, ubangiji na shine ya umarce ni da su. Kaga anan ji da bi abubuwa ne wajibi, haƙƙi na farko wanda yake rataye da su haƙƙin Allah, domin ubangiji ta'ala shine ya umarce mu cewa mu ji mu bi. Abu na biyu, haƙƙi na biyu shine haƙƙi na majibincin lamari, ma'ana shuwagabanni. Idan aka ce shuwagabanni sune al-umara'u wal-ulama, al-ulama'u wal-umara, malamai da shuwagabanni. Su malamai iya abin da yake nasu faɗa, su kuma shuwagabanni iya abin da yake kansu zartaswa. An gane ku? Saboda su shuwagabanni, malamai da shuwagabanni, ubangiji ta'ala shine yayi umarnin cewa ai musu da'a, amma da'ar ba ido rufe ba ake musu, kamar yadda ƙarin bayani zai zo. Abinda muke so kenan haƙƙi na biyu kenan, haƙƙin majibincin lamari, haƙƙin majibinta lamari, majibinta lamari sune malamai da shuwagabanni. Sannan haƙƙi na uku, haƙƙi na jama'a ta musulmi gaba ɗaya. A ƙarƙashin ji da bi akwai haƙƙi na jama'a ta musulmi gaba ɗaya, domin duk wanda yayi tawaye baya ji baya bi, kaga kasancewar cutarwarsa ba za ta taƙaita ba akan shuwagabanni kaɗai, a'a ya cutar da dukkan jama'a ta musulmi. Duk wanda yayi tawaye ya ware ya bujire, ba maganar ji ba maganar bi, to wannan cutarwar shi ba ta taƙaita ba ga shugaba, ta hada dukkan jama'a ta musulmi, saboda duk bala'in da zai taso zai hada sauran jama'a. To dan haka shi anan abinda muke so mu gane, shi ji da bi game da su waɗanda suke majibinta lamari, to wannan yana da sharadi. Lalle ubangiji ta'ala shi ya yi umarni cewa duk waɗanda suke jibintan lamarin jama'a ta muminai, to dole ai musu da'a kuma dole a saurari duk abin da za su fada kamar yadda ubangiji ta'ala yake fada ya ayyuhal ladina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum ubangiji ta'ala yace ya ku mu'minai kuma ubangijin ku da'a kuma manzansa da'a kuma majibunta lamari daga cikin ku da'a majibunta lamari kamar yadda malamai suka tabbatar malaman tafsir suka ce al-ulama wal umara malamai da shugabanni su malamai nauyin da yake kansu su bayyana ma al'umma gaskiya komun dacinta su fito su fada su kuma shugabanni nauyin da yake kansu shine zartar da hukuncin Allah in malamai sun fada su sun sauke nauyin da yake kansu ko kuma shugabanni masu zartaswa taku ta rage ku zartar da dokar Allah ko kar ku zartar wannan iya abinda zai wannan laifi iya akan ku yake to illa kasancewar da'a ga Allah abu ce mai zaman kanta da'a ga manzon Allah abu ne mai zaman kansa dan haka yace atiullaha wa atiur rasula da yace ya ayyuhal ladina amanu atiullaha kuma ubangijin ku da'a wa atiur rasula yace kuma manzon shi da'a saboda manzon Allah ba shi da nashi na kanshi duk abin da yace muyi ko yace mu daina to sako ne yake isar mana a madadin ubangijinsa kamar yanda yace kul inna ma unzirukum bil wahyi ku san da cewa kadai ina galgadin ku ne da sakon ubangijina to dan haka su kuma da'a ta ga malamai da su shugabanni tana karkashin da'a ga Allah sai in malamai sun yi da'a ga Allah sannan yi musu da'a ya zama wajibi ma'ana duk abin da za su ce ayi malamai su ce ayi kaza ko su ce a daina kaza to sai in mai saba ma Allah bai saba ma manzansa ba haka su ma shugabanni in suka ce jama'a ku yi kaza ko kuma jama'a ku daina kaza to sai mu dauki wannan umarni nasu da hannunsu mu dora akan su kene na shari'a wannan umarni da suka ba mu cewa mu yi kaza idan bai yi hannun riga da abinda Allah ya umarce mu ko abinda manzansa ya ce mu yi to anan ya zama wajibi mu yi musu da'a idan suka ce mu daina kaza wannan abinda suka ce mu daina in dai bai ci karo da abinda Allah ya faɗa ko manzansa dole mu yi musu da'a to amma matukar ya ci karo da abinda Allah ya faɗa ko manzansa to haramun ne mu yi musu da'a saboda da'ar su ba zauna take da gindin kanta dan haka ba a maimaita wa'idu kawai sai aka yi hadafi aka ce wa ulil amri minku dan a tabbatar mana cewa da'a ga shugabanni da malamai ba zauna ba take da gindin kanta sai in abinda suka ce ayi ko a bari in ya dace ma abinda Allah subhanahu wata'ala ya umarni ko ya hana to dan haka kamar yadda hadisai da dama daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda suke tabbatar mana da'a ga malamai da shugabanni abu ne wanda yake wajibi matukar babu saba ma Allah babu saba ma manzansa kamar yadda hadisi yake cikin sahihul bukhari manzon Allah yake cewa isma'u wa adiu wa inistu umila alaykum abdun habashiyun ka anna ra'sahu zabiba manzon Allah yace ku ji ku bi game da duk abin da aka ce ku yi ko ku daina wa inistu umila alaykum abdun habashiyun ko da an shugabantar da bawa wanda yake mutumin habasha an gane ko domin habasha ita ce gari na bakakken mutane a wancan lokaci Ethiopia kenan koda bawa ne dan habasha aka nada shi a matsayin gwamnati shugaba akan kuma zan Allah yace ku bi shi ka anna ra'sahu zabiba wanda kanshi kace kamar azzabib ne ma'ana yana da gashi kurci kurci wanda ya duddunkule manzo Allah yace ko shine aka shugabantar da shi akan kuma zan Allah yace ku ji abin da yake faɗa muku ku yi masa da'a haka hadisi sahihi shi ma yana cikin sahihu muslim hadisin wa'il ibn hujr Allah ya kara masa yadda yake cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa a lokacin da wani mutum yake masa tambaya yace ya rasulullahi ara'aita in kana alaina umara'un yamna'una haqqana wa yas'aluna haqqahu wani mutum yace ya rasulullahi ba ni labari yanzu in har wasu shugabanni suka kasance akan mu shugabannin da suke tauye mana haƙƙin mu da ya dace a ce mu ɗan ƙasa a bamu to sun tauye amma wa yas'aluna haqqahum, kuma suna bin mu sau da kafa game da haƙƙin su, cewa duk abin da suka ce mu yi sai mu bi, abin da suka ce mu bari mu bari. Su sun tauye ma jama'a haƙƙin su, ba sa ba jama'a haƙƙin su, amma kuma su suna neman cewa jama'a su ba su haƙƙin su, su yarda da su a matsayin shugabanni, suna musu da da duk abin da suka nema cewa abada abada. Yace ya Rasulullahi, ba ni labari in irin waɗannan jabin shugabanni suka zo, menene zaka umarce mu? Faqala, sai manzon Allah yace, isma'u wa adi'u, ku deji duk abin da suka faɗa muku. Manzon Allah yace kuma ku yi musu da'a. Fa inna ma alaihim ma humilu, ku san da cewa na kansu girman laifi na abin da aka dora musu, na cewa duk wanda ya shugabanci jama'a to dole ya ba jama'a haƙƙinsu. Idan bai ba jama'a haƙƙinsu to ya tabbata ya halakar da kansa a makomashi lahira. Fa inna ma alaihim ma humilu, sai ya ce wa alaikum ma humiltu, kuma na kanku abin da aka dora muku. Kenan dan shugabanni sun tauye haƙƙin jama'a, to wannan baya nuna cewa su jama'a su bijire suke ba su haƙƙin da yake kansu. An gane ko? In sun tauye maka haƙƙinka, to kai yi kokari ka ba da haƙƙin da yake kanka. Laifin hana ka haƙƙinka, wannan yana kan nauyin yana kansu, ba abin da zai shafe ka. Kuma bai halatta ba ka yi fito na fito, ka rinta waye, ka ringa bijirewa akan an hana ka haƙƙinka. Wannan ba karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ce. Kamar yadda hadisin Anas dan Malik, Allah ya kara masa yarda, yake cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa, yana cewa innaha satakunu ba'di athara wa umurun tunkirunaha, yake cewa lalle ku san da cewa handama da san kai ga wasu shugabanni, manzon Allah yace zai kasance bayana, wanda za su ringa warushe dukiyar al'umma, su fifita kansu akan sauran jama'a, ma'ana abu na jama'a sai su maida nasu ne. Manzon Allah yace wa umurun tunkirunaha, da wasu al'amurra waɗanda za ku ringa inkari domin sun saba ma shari'a, shugabannin za su ringa zawwa da su. Sahabai sai suka ce, fa ma za ta amuruna ya Rasulullah, ya manzon Allah, me za ka umarce mu in irin waɗannan shugabanni suka bayyana a cikin mu? Manzon Allah yace, tuqaddunal haqqal ladhi alaikum, iya abinda nake umarninku, haƙƙinku, haƙƙinsu wanda yake kanku, manzon Allah yace ku ba su. Na ku ji ku bi game da duk abinda suka ce ku yi ko ku daina, matukar babu saba ma Allah, babu saba ma manzansa. Sai yace wa tas'aluna Allah allazi lakum, ku roki Allah haƙƙinku wanda yake kansu, da ƙarfin mulkinsa ya kwankwado haƙƙinku daga hannunsa ya ba ku. To dan haka shine anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace, abu na farko da na biyu shine as-sam'u wat-ta'a, ji da bi. Wannan Allah ne ya umarce mu da shi, Allah ne ya umarci manzansa, kuma shi manzansa yace ina umarninku ku ji ku bi ga duk wanda yake shugabantar ku, matukar babu saba ma Allah, babu saba ma manzansa. Abu na biyu wato sai yake cewa wal jihad, wato da jihadi domin daukaka addinin Allah. Idan aka ce jihadi shine mutum ya sadaukantar da rayuwarsa da dukiyarsa da tunaninsa domin daukaka addinin musulunci, shine domin daukaka addinin Allah. Wanda shi jihadi kala biyu ne, akwai jihadi bil hujja wal bayan, kamar yadda mutum zai ringa kokarin wato yada kalimar Allah ta hanyar kenan tattaunawa ko abin da ya shafi karantarwa, wannan jihadi ne mai zaman kanshi. Sannan kuma akwai jihadun bisilani wassila, wanda ake yi da makami, wanda za a dauka aje a yaki makiyan Allah domin a ƙara fadada musulunci a ban ƙasa. To kowanne daga cikin waɗannan jihadi kala biyu abu ne wanda yake wajibi. Akwai kenan wanda yake zamantowa farilla ta ainihi akan mutum, yakan iya zamantowa kuma farilla mai wadatarwa wani lokaci, kenan wannan shine abu na biyu. Abu na uku sai ya ce wal hijira, wato da hijira, ko kuma mu ce na hudu kenan. Na hudu sai ya ce wal hijira, wato da hijira. Idan aka ce al hijira, asali a larabci shine at-tark, ma'ana mutum ya bar abu ya kaurace masa. A shar'ance idan aka ce hijira shine mufaraqatu daril kufri ila daril islami khawfal fitna, rabuwa da gari na kafirci zuwa gari na musulunci domin jin tsoron fitina kar a tsangwami mutum a addininsa. Don haka kamar yadda musulmin farko suka yi hijira daga Makka zuwa Habasha lokacin da ake azabtar da duk wanda ya yi imani da Allah da manzansa, ana fitinarsu. Manzon Allah ya ba su shawarar cewa su kaure zuwa kasar Habasha domin akwai wani sarki adali wanda shi baya zalunci kuma baya bari a zalunci wani. Manzon Allah ya ce su je can su nemi mafaka. Musulmin farko suka yi hijira zuwa kasar Habasha. Aka yi hijira ta biyu kusan mutum 80 da wani abu, mazaje har da mata uku. Wanda a cikin waɗanda suka yi hijira akwai Usman ibn Affan, Allah ya kara masa yadda, yana daga cikin wanda suka yi hijira suka koma kasar Habasha. Kuma haka hijira da mu'minai suka yi daga Makka zuwa birnin Madina, kaga sun kaure ne domin inda za su sake su bauta ma Ubangijinsu, domin a Makka ana tsangwamar su game da addininsu. To wannan shine ma'anarta wadda take kenan kebantacciya. Amma ita wannan hijira daga Makka zuwa birnin Madina, wajabcinta ya datse a sababin cin Makka da yaki. Tun lokacin da aka ci Makka da yaki, to Makka ta koma gari wanda yake na musulunci, kenan yin hijira zuwa Madina wajabcin ya sauka. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa, la hijrata ba'da al-fath walakin jihadun waniya. To amma akwai hijira wadda take gamammiya, ita kuma wannan wajibi ce har zuwa kiyama. Duk mutumin da ya musulunta a gari wanda yake na kafirai, inda baya iya fitowa fili ya bayyanar da addinin shi, to ya tabbata kaurace ma wannan gari ya zama wajibi a kan shi. In ya ci gaba da zama a wannan gari, to duk abin da yake aikatawa na farilla ko na nafila Allah baya karba. Domin kin yin hijira, wannan yana daga cikin abin da yake zubar da aikin bawa. Amma mu gane wanda ya musulunta a kasar da baya iya fitowa fili ya bayyana addinin shi, to wannan dole yayi hijira. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisi sahihi yake cewa, la tanqati al hijratu hatta tanqati at tauba. Hijira ba ta yankewa sai karɓar tuba ya yanke. Sai yace wala tanqati at tauba wala tanqati at tauba hatta taqulu ash shamsu min maghribiha. Karɓar tuba ku baya yankewa sai idan rana ta fara hudowa daga yamma. Kaga kenan hijira tana nan har zuwa kiyama ga duk mutumin da baya iya bayyanar da addinin shi inda ya musulunta. To dan haka kenan hijira ta bangaren hukunci akwai wanda take zame masa wajibi, kenan duk mutumin da baya iya bayyanar da musuluncin shi dole wannan yayi hijira. Dan haka Ubangiji ta'ala yayi kashidi da barazana da wutar jahannama ga wanda ya ci gaba da zama a inda baya iya bayyanar da addinin shi idan yake yin hijira. Kamar yadda Ubangiji ta'ala yake faɗa, innal ladina tawaffahumul mala'ikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustada'ifina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha fa ulaika ma'awahum jahannam wa sa'at masira. Sannan akwai wanda kuma hijira take zame masa mustahabi, shine mutumin da yake ya musulunta a ƙasa ta kafirai amma yana da ikon da zai bayyanar da addinin shi. An gane ko? Yana iya bayyanar da addinin shi, to wannan an so ya koma ƙasa ta musulmi, inda zai ƙara samun sakewa, kenan ya zamanto ya kubuta daga ƙasashe waɗanda suke daga mutane waɗanda suke kafirai, ya je kenan ya zamanto dan yawaita jama'a ta musulmi. Kenan domin jama'a ta musulmi su ƙara yawaita, a yi ƙoƙarin yadda za a faɗa da addinin Allah. Kenan duk wanda yake da ikon bayyanar da addinin shi, shi wannan ba dole bane, kenan matsayin mustahabi ne. Sannan akwai wanda kuma kwata-kwata babu hijira a kan shi. Kamar misali mutumin da baya da ikon da zai yi hijira, ba shi da kuɗin da zai iya kama hanya domin ya yi hijira, ko kuma kasancewar marar lafiya ne ba yanda za a iya hijira, to wannan ta sauka daga kan shi. Kamar yadda Ubangiji ta'ala ya togace su yake cewa, illal mustada'ifina minar rijali wan nisa'i wal wulidani la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila fa ulaika asallahu an ya'fuwa anhum wa kana Allahu afuwan ghafura. Sannan abu wanda yake na shida na biyar, manzon Allah sai ya ce wa jama'a, wato ina umurnin ku da shine haduwa kenan ku zaman to tsintsiya madaurin ki daya sai yace fa innahu man farqal jama'a qida shibr domin duk wanda ya rabu da jama'a gwalgwadan dani daya manzon Allah yace fa kada khala'a ribqatal islami min unuki tabbas ya fitar da wato igiya ta musulunci daga wuyan shi musuluncin kamar wata igiya ce wanda aka zarga ma a wuya to duk wanda ya wari ya fita daga cikin jama'a daidai da dani dai manzon Allah yace tamkar ya tube wannan igiya ta musulunci daga wuyansa illa an yuraji a manzon Allah yace sai dai idan ya dawo cikon bayani akan hadisin insha Allah zai zo a darasi na gaba dan ya kamata mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu dadan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.